أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Lahadi 27 ga watan Juma'ada Tsani, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416, wanda ya daidai da 19 ga watan November 1995. Muna karatun littafin Taysirul Aziz al-Hamid, sharhi ne na kitabu Tauhid, wanda Al-Sheikh Sulaiman yayi akan ainihin kitabu Tauhid na kakan shi Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Za mu tashi daga inda yake qauluhu la'ana Allahu al-yahuda wan nasara, maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake Allah ya tsine wa Yahudawa da Kiristoci, ila akhirihi, har zuwa karshen abin da ya fadi. La'anahum sallallahu alaihi wasallam ala hadha al-fi'l, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su akan wannan aiki da suka yi. Bi'ainihi, musamman ma'ana akan wannan aikin shi kadai anan aka la'ance su. Wa huwa ittikhadhu quburil anbiya'i was salihin masajid, shine mayar da kaburbukan annabawa da bayin Allah nagari da suka mai da su suka zama masallatai. Ay kana'is, ma'ana cocinan su, wa bi'a, da kuma wuraren ibada. In aka ce kanisa shine wurin da Kirista ke bauta, kuma bi'a shine wurin da Bayahudi yake bauta. Yata'abbaduna, suna ibada a wurin, wa yasjuduna fiha lillahi, a wannan lokacin suna ainihin ibada kuma suna sujuda ne ga Allah. Amma tunda sun zama sun gina waɗannan cocina nasu akan kaburbukan salihai, wannan aikin da suka yi tare da cewa dan Allah suke ibada ba dan salihan ba, duk da haka manzon Allah ya la'ance su. Wa illam yusammuha masajid, yace koda basu sanya musu suna masallatai ba. Fa innal i'tibara bil ma'ana, yace fa innal i'tibara bil ma'ana, abinda ake lura shine da ma'anar abinda ake a wannan wuri, la bil ismi, ba wai da sunan ba. Koda sun ce coci din, sai a lura me suke a wannan wurin. Suna yin sujuda da sauran ibadoji, wannan ya hukunta kenan suna ainihin yin wata ibada a wurin da yake akwai kabari na wani mutumin kirki ko kuma makamancin haka. Wannan ya nuna rashin halaccin wannan aiki. Wa mithlu zalika al-qibab, yace misalin haka shine kubba da ake yi ai dogon gini akan kabarin wani wali ko wani salihi. Wal mashahid, da kuma hubbara hubbari, al-mabniya ala quburil anbiya'i was salihin, waɗanda ake ginawa akan kaburbukan annabawa da kuma salihai. Fa innaha hiya al-masajid al-mal'una man banaha ala quburihim, waɗannan irin ainihin wurare da aka gina masallatai ake sujuda a waɗannan wurare na kaburbukan salihai da sauran annabawa da makamantansu. Yace su ne wuraren da manzon Allah ya la'anci masu aikata haka. Wa illam yusammiha man banaha masajid, koda wanda ya gina su bai ambace su masallaci ba, amma aikin da yake ya hukunta cewa yana sujuda a wurin. Wa fihi raddun ala man ajaza al-bina'i ala quburil ulama'i was-salihina, yace wannan ya nuna raddi kenan akan waɗanda suka nuna ya halatta ayi gini akan kaburbukan malamai da kuma salihai bayin Allah na gari. Tamyizan lahum an ghairihim, wannan a kabarin malamai ma da salihai aka ce bai halatta a gina ainihin wani gini a kai ba. To ina kuma wasu waɗanda yake ba malamai ba, ba salihai ba, ashe fa min ba da aula, nan ya fi cancanta da ahana. To wannan yana nuni ga raddi akan irin waɗannan malamai. Daga cikinsu akwai shi wannan Al-Sheikh abin nan Imam Ali Ash-Shawkani a cikin wannan littafi nashi da na yi bayani tun wancan rana. Wannan littafi sharhu sudur bi tahrimi raf'il qubur, baki ɗaya Shawkani abinda ya sa ya wannan littafi shine an samu al-imamu Yahaya, shugaba wani ɗaya daga cikin limamai na mazhabin Zaidiyya, ya nuna cewa babu laifi akan an gina ainihin wato masallaci ko wata kubba ko wani gini mai tsawo akan kabarin wani malami mai girma ko wani babban waliyi. To tare da cewa imamu Shawkani wajen mashrabin shi na furu'a, wajen fiqhu Zaidi ne, amma bai yi ta'assubanci ko taqalidanci ga abin da limamin mazhabin ya fadi ba, shine ya fito yi raddi ga ainihin limamin mazhabi din cewa bai halatta ba, shine ya rubuta wannan littafi baki daya yake raddi akan wannan magana. Fa idza kana sallallahu alaihi wa sallama la ana man banal masajid ala quburil anbiya, in ya zama annabi ya la'anci waɗanda suka gina masallatai akan kaburbukan annabawa, fa kaifa biman banaha ala quburi ghairihim, to ina kuma ga waɗanda suka gina masallatai ko wasu gine-gine akan kaburbukan wasu waɗanda ba annabawa ba. Wanda ya gina masallaci akan kabarin wani annabi, Allah ance shi. Ina kuma ga wanda ya gina masallaci akan kabarin wani salihi, ashe wannan shi fi cancanta da la'ana. Kauluhu yuhadhdhiru ma sana'u din nan, da aka ce annabi yana tsoratar da abin da suka yi, cewa annabi yana tsoratarwa daga abin da suka yi din nan, anna hadha min kalami Aisha radiyallahu anha, wannan na daga cikin magana Aisha Allah ya kara mata yarda, ai anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama la'ana al-yahud wa an-nasara, ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci yahudawa da nasara, ala zalika akan wannan aiki da suka yi, tahziran li ummatihi an tasna'a ma sana'u, dan tsoratar da al'ummar shi kada su aikata irin abin da yahuda da nasara suka yi. Qala al-qurtubi, imam al-qurtubi yace, wa kullu zalika li qat'i adh-dhari'a adh-dhari'a al-mu'addiya ila ibadati man fiha kama kana sabab fi ibadati al-asnam, yace duk abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ko yayi la'anta ga waɗanda suke gina masallatai ainihin akan kaburbuka, dan a yanke duk wata kafa wadda za ta ja a koma ana bautawa waɗanda ke cikin waɗannan ainihin kaburbuka, kamar yadda asalin bauta gunki ya faro ne daga ainihin hoto, shi yasa annabi yasa ainihin aka yayyaga shi. To haka nan din ma sai ya hana wannan saboda kada ana bauta musu. Wannan shine ita ce maganar da Imam al-Qurtubi ya faɗi, Allah ya ji kanshi. Kauluhu, maganar da ainihin aka ce a cikin hadisi, walaula zaka, ba dan haka din nan ba, ai walaula tahziran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ma sana'u, ba dan tsoratarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi akan abin da suka aikata ba. Wala ana man fa'ala zalika, kuma ya la'anci ainihin wanda ya aikata haka, to da an fito da kabarin annabi ya zama a sarari, shine yace qauluhu la ubriza qabruhu, da an fito da kabarin annabi, ma'ana annabi ya ce kada a gina masallaci akan kabur akan kabarin annabawa da makamantansu. To tsoron haka yasa sai aka boye kabarin annabi ya zama a cikin daka, bai zama ainihin a waje ba, shine ainihin yace ai la ubriza qabruhu, da an fito da kabarin shi, ai la dufina kharija baitihi, da an rufe shi a wajen gidan shi, da ba an rufe shi a cikin gidan ba. Wa minhu alhadith, daga fassarar baraza din nan cewa fitowa sarari, akwai hadisin da ke sheda akan haka wanda Imam al-Bukhari da Muslim duk sun rawaito shi a cikin Kitabul Iman, inda aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawman barizan linnasi, wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya fito sarari ga mutane, ma'ana baraza shine fitowa sarari, haka mubaraza a wurin jihadi shine fito na fito, ai jalisan kharija baitihi, ma'ana annabi ya kasance a zaune a kofar gidan shi ko a wajen gidan shi. Kauluhu ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjidan, aka ce sai dai an ji tsoron kar a maida kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama masallaci. Ruwiya bi fatihil kha, an ruwaito wannan da yi wa kha din nan fataha wa dhammaha, sa'annan kuma a iya yi wa kha din dhamma, a iya cewa khashiya, a iya cewa khushiya, bil bina'i lil fa'il wal maf'ul, ko dai ya zama ainihin a ce khashiya khashiya ko kuma khushiya, ko ya zama an gina shi akan inda fa'ili zai fito sarari, ko kuma inda yake ainihin maf'uli ne zai fito sarari amma ya dauki ainihin sifa ta fa'ili, ma'ana ko ya zama al-mabni ala ma lam yusammi fa'iluhu, ko kuma akan wanda yake zahiri ne. Qalu, malamai suka ce, fa amma riwayatul fatihi, riwayar da tazo da fataha din nan cewa khashiya, fa innaha tattabi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama amarahum bidhalika, wannan riwaya tana hukunta cewa annabi ne ya umarce su da yin haka, annabi ne ya umarce su da cewa in ya mutu a rufe shi a cikin gida. Abinda zai sheda akan haka shine sanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu, aka zo ana kokwanton a ina za a rufe shi, sai sayyidina Abubakar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya min cewa su annabawa idan suka mutu ana rufe su ne a daidai inda Allah ya dauki ransu dan haka sai aka cire wannan gado sai aka yi mishi akabari a wannan gurin to a zahirin haka annabi ne ya umarce su kenan akan wannan riwaya da tazo da cewa khashiya ma'ana khashiya huwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma riwayatu dhamma amma riwayat da tazo da dhamma cewa khushiya sai dai an ji tsoro fayuhtamalu an takuna aisha hiya allati khashiyat kama fi lafzin akhar to zai iya yiwa aisha ce ta ji tsoron kar haka din ya faru sai ta sa a saka shi a daka ghaira anni akhsha kama yadda yazo a cikin wani lafazi aisha tace sai dai kuma ni ina tsoron ka a dawo a maida ainihin kabarin shi zama ana sujuda dan haka ku rufe shi a cikin gida aw hiya wa man ma'aha min as-sahaba ko kuma da ita da sauran sahabbai da ke da rai tare da ita su ne suka sa aka rufe annabi a daka saboda tsoron kada a dawo daga baya ane mishi sujuda qultu wa hadha azhar yace wannan ainihin shine yafi fitowa sarari cewa ita Aisha da sauran sahabbai suka ji tsoron kada haka ta faru saboda kiyaye aqidar musulmi sai aka saka annabi sallallahu alaihi wasallama aka mai kabari a daka wa riwayatu ghaira anni akhsha la tukhalifuhu yace akan haka wannan riwaya da tazo da cewa a anni akhsha sai dai ni ina jin tsoro bata saba wannan ba ma'ana ita tana jin tsoro haka kuma wasu sahabbai ma suna jin tsoro babu laifi akan haka na ma'ana ita da sauran sahabbai to a wani wuri sai a ruwaito da cewa khushiya an ji tsoro su waye suka ji tsoro sahabbai anan kuma akhsha ni ina jin tsoro ita ma sahabiya ce tana cikin sahabbai din قال القرطبي امام القرطبي يجي ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم saboda irin wannan abu da aka ji tsoro kada a zo ana shirka a wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama musulmai suka kai matuƙa wajen ainihin toshe kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama fa alu hitani turbatahu sai suka kawo wata katanga guda biyu suka ainihin gine sai suka kange kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama wa saddul madakhila ilaiha kuma duk wata hanya da za a shiga aje ga kabarin sai suka toshe wa ja'aluha muhdaqa biqabrihi sallallahu alaihi wasallama suka sanya ainihin wannan gini ya kewaye kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama thumma khafu an yuttakhadha mawdi'a qabrihi qiblatan idha kana mustaqbila al-musalli bayan sun yi haka din ma sai suka ji tsoron ai in an bar shi haka kuma ana tsoron kada ya zama shine al-qiblan masu sallah in sun miƙe suna sallah fa tusawwiru as-salatu ilayhi sai ya zama ainihin wato an surant an fuskantar da ita sallah ga annabi kenan bi suratul ibada a surat cewa kamar shi ake bautawa fa banau jidaraini sai suka sake gina wata katanga guda biyu min rukunayil qabr daga ainihin jikin kabarin ashimalaini na barin ainihin wato kudu wa harrafuhuma sai suka kauda su da suka taso da ginin daga ainihin kudancin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi kwana da ginin hattaltaqaya ala zawiyatin musallasa har sai da suka je suka hadu da wata kwana min nahiyatin shimal wadda ta ainihin wato kullo daga bangaren arewa hatta la yatamakkana ahadun min istiqbali qabrihi yadda yake babu wanda ainihin zai iya fuskanta wannan kabari din mun gane wannan ko wannan sifa ba zan iya sifanta muku hakikanin shi ba karanta ne ban taba gani ba shi yasa abin na karanta kenan ban taba gani ba sifanta wannan wuri yana da wahala shi yasa baki ɗaya malamai suka ce cikin ibadoji na aikin haji a aikace babu abin da yafi ai cikin ibadoji na musulunci babu abin da yafi wahala a aikace irin aikin haji duk karatunka in ka je sai kaga abubuwa kuma waɗanda sai an nuna maka a aikace tunda kana nan kana koyo ne a karance sai ran da ka je kuma a aikace mu kuma kasashen mu ba a damu da addini ba da an damu da addinin musulunci har yara ƴan kanana za a rinka ɗiban su ana zuwa ana nuna musu yadda ake aikin haji duk gwamnatocin mu za su iya haka tunda suna da kuɗin a tafi gantale kasashen America da kasashen Chinese da duk wani taro na kungiyar iska ana da kuɗin yin wannan to dan me ba za a ɗibi kuɗi a ɗibi matasa a je ana koya musu yadda yake su ne za su zo suna karantar da mutane addinin musulunci to shi yasa ko ga cewa komai namu sai zama guntu ne komai namu sai zama guntu babu ci gaba a ciki qultu ash-sheikh Sulaiman shi wanda ya sharhi din sai yace ni ko sai nace wa fil hadisaini a cikin waɗannan hadisai guda biyu
hadisin farko shine hadisin Ummu Salama da kuma Ummu Habiba, hadisi na biyu kuma shine hadisin Aisha. Hadisin farko yana magana akan coci da suka je suka gani a kasar Habasha, hadisi na biyu kuma yana magana la'anta da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ga waɗanda suke ainihin gina masallaci akan makabarta. Yace to a cikin waɗannan hadisai biyu masail akwai masaloli nabbahal musannifu ala ba'dihha, asalin malamin da ya wannan littafi kitabut tauhid ya fadakar akan wasu daga cikin su, ma'ana ya bayyana. Dama in yazo karshen babi sai ce fihi masail, akwai masaloli a ciki, sai ware su sai kawo su. Duk waɗannan masaloli in ka kalle su da kyau, ka kalle ayoyi da hadisai da ya kawo da afarai a cikin babin, sai kaga baya karawa baya ragewa, innama yana kawo su ne gwargwadon yadda aya ta zo ko hadisi ko kuma wani asari. Sai ce a cikin wannan babi za mu iya fahimtar kaza da kaza da kaza da kaza. In ka gwada waɗannan maganganu da ayoyi ko hadisai ko asarai, za ka ga cewa sun yi daidai, ba abin da ya saka a cikin wannan littafi na san zuciya. Minha, daga cikin abubuwan da za a fa'idantu a cikin wannan babi, ma zakara rasul sallallahu alaihi wasallama fi man bana masjidan ya'budullaha fihi ya'budullaha fihi, a maganar da annabi ya faɗi game da wanda ya gina masallaci yana bauta Allah a cikin wannan ainihin masallaci. Fihi ala qabri rajulin salih, ya gina masallaci akan kabarin wani mutumin kirki yana bauta wa Allah a ciki. Mun ji abin da annabi ya faɗi, menene shine? Tsinuwa. Mun gane wannan ko? Walau sahhat niyyatul fa'il, koda niyyar shi mai kyau ce, koda niyyar shi mai kyau ce, wajibi ne ya bar wannan abu tunda sabon Allah ne. Dan ba zai ce ga naman kare, bari ya ci naman kare mai bismillah ba, bismillah ba za ta nama, ba za ta gyara naman kare ba. Mun gane wannan ko? Shi yasa masu karatun salatul fatih sai su ce ai mu ba mu karantawa da nufin cewa za mu ainihin mun yadda tafi alqur'ani ko kuma makamancin haka. To shi tijjani mai ita mai yace cewa duk wanda bai kudurta cewa daga alqur'ani salatul fatih take ba, ba zai samu ladanta ba ko ya karanta. Haka yazo a cikin harafin mim a cikin littafin al-ifadatul ahmadiyya. Mun gane wannan ko? To ashe in mun fahimci wannan, su masu ita sun ce in baka kudurta cewa daga Qur'ani take ba, ka ainihin ba za ka samu ladanta ba, to dan me kake karanta ta kuma kai ka ce kai baka yadda ba, kana wahala kenan. Sa'annan Sheikh Abdurrahman al-Ifriqi a cikin littafin shi da yayi ainihin al-Anwarur Rahmaniyya yace duk kuma wanda ya kudurta cewa daga cikin Al-Qur'ani take ya zama kafiri, don ba ta a cikin Al-Qur'ani. Inna ma wai wayo ne ake muku sai a ce ga Allahumma anan, ga salli anan, wai sai a jajjona. Sai kai tambaya shin ayatul kursi da take a cikin alqur'ani bangarori bangarori aka dauko ta koko a wuri daya take a dunkule, to yadda ayatul kursi take a dunkule a wuri daya, shin akwai inda salatul fatih ta zo a cikin alqur'ani haka? Kalla summa kalla, babu ita faufau. Duk wanda yace daga qur'ani take ya zama kafi. Mun gane wannan da kyau ko? To karanta ta fa, karanta ta haramun ne a cikin addinin musulunci, ko da ba da niyyar wai kai zaka samu ladanta ba. Duk salatan manzon Allah ba su ishe ka ba sai ka je ka lalubo hayaniya da bankaura. Mun gane wannan da kyau ko? To shine sai yake cewa ko da niyyar shi ta zama mai kyau ce, a'a ya saba wa Allah saboda ya je yayi abin da manzon Allah ya hana. Wa minha annahyu anit tamasil bi taghlizil amr, yace har wa yau dai daga cikin abubuwan da malam mai wannan littafi ya kawo tambayi akai shine hani da shari'ar musulunci ta yi game da hotuna, kuma ta tsananta wajen umarni akan ainihin a gusar da su, tunda mun ji annabi sallallahu alaihi wasallama sai da yace masu yin wannan abu sune a shararan halitta a wurin Allah a ranar alkiyama. Wa minha nahayuhu an fi'lihi 'inda qabrihi, kuma har wa yau daga cikin abin da za a fa'idanta anan shine nahayuhu an fi'lihi 'inda qabrihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana a gina wani masallaci ko wurin wani ibada akan kabarin shi. Qabla an yujada al-qabr, tun kafin ma a samu kabarin, tun kafin shi ya mutu din, yace koda ya mutu zamu zo zamu karanta hadisi da annabi yake addu'a, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, Allah karka mai da kabari na ya zama gunki da za a zo ana bauta a wurin. To tun kafin annabi ya mutu, kafin a samu kabarin, ya ainihin hana wannan abu. Wa minha annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim, yace kuma daga cikin abin da mai littafin ya fadakar akai shine cewa mayar da masallatai kaburbuka ko kuma kawo kabari a saka a cikin masallaci ko kuma ai ginin ainihin masallaci akan makabarta, wannan na daga cikin ayyuka na kristoci da yahudawa da suke akan kabarin annabawansu. Dan haka mu shari'ar musulunci ta kyamatar da mu. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi sahihi da Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, wanda duk ya kwaikwayi wasu mutane to shi ma ya zama daya daga cikin su. Wa minha la'anuhu iyyahum ala zalika, kuma dai daga cikin abin da ba a fa'idanta daga cikin wannan babi shine annabi ya la'anci su ainihin kristoci da yahudawa akan wannan abu da suke yi. Wa minha muraduhu bidhalika tahdhiruhu iyyana an kabrihi, kuma daga cikin abin da ba mu fa'idanta shine hanin da annabi ya yi din nan ya tsoratar ya nuna hadarin abin, to mu yake ishara ga ya hana kada mu yi ainihin haka akan kabarin shi, tunda ya zama ya la'anci wasu saboda sun yi haka, to ashe in har muka sake muka yi haka to wannan la'anta za ta dawo kan mu kenan. To dan haka wajibi ne ya al'ummar musulmi mu yi taka tsantsan, wani bawan Allah ne ya rasu, wani wali ne ya rasu, to ayi taka tsantsan kada kuma mutuwar shi ta jawo kuma a zama an koma shirka, a zo ana yin abubuwan da yake za a kauce daga tsarin da wannan bawan Allah ya bi ya zama bawan Allah din. Wa minha al'illatu fi adami ibrazi qabrihi, kuma daga cikin abin da za a fa'idanta a cikin wannan babi ka ji dalilin da yasa aka ki fito da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama sarari, shine ana tsoron kar a dawo ana bauta mishi, shi yasa Allah ya saka ya kabarin ya zama a ciki. Wa minha ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallama min shiddatin naz'i, kuma wannan ainihin daga cikin abin da ba a fa'idanta a wannan babi irin abin da Allah ya jarabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsanani wahala da jin zafi wajen ainihin cire ranshi, tun daga shi an ga cewa shi kanshi yana kwanta cikin wannan lullubi sai ya jawo ya rufe ya bude ya jawo ya rufe saboda tsananin rashin lafiya ta tsananta gare shi salawatullahi wa salamu alaihi. Qultu ni a Sheikh Sulaiman mai sharhi kenan sai nace wa minha at-tanbihu ala illati tahrimi zalika, an gane ko, ma'ana bayan ya gama kawo abin da asalin mai littafi yace shi kuma sai yace to shi kuma yana fahimta at-tanbihu ala illati tahrimi zalika, ka ji an fadakar da kai game da illa ko dalilin da yasa aka haramta yin haka saboda zai jawo ga yin kafirci. Wa illatu la'ani man fa'alahu, kuma ka ji dalilin da yasa aka la'anci waɗanda duk suka haka saboda wannan abin shi yasa suka komo kuma suna shirka. Kala Ash-Sheikh Muhammad ابن عبد الوهاب يتي ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال مسلم يرويت حديثي دغ جندب بن عبد الله يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس ناجي النبي صلى الله عليه وسلم كافين يموت دسورا كوانا بيار وهو يقول ينا تيوا اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل ني نابرنت na koma ga Allah babu ruwana daga da wani daga cikin ku balle har ya zama ina da wani wanda yake shine masoyina wanda nake jibinta al'amarin shi, ma'ana Allah kadai shine wanda nake kauna shine masoyina, na barranta bani neman wani masoyi a cikin ku, soyayyar da nake wa Allah ta cike zuciyata babu inda soyayya wani kuma za ta shiga. Fa inna Allah ta'ala kad ittakhadhani khalilan, yace domin Allah madaukakin sarki ya dauke ni na zama masoyin shi kamar takhadha Ibrahim khalilan, kamar yadda ya dauki annabi Ibrahim ya zama masoyin shi. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da a ce zan dauki wani ya zama shine masoyina daga cikin al'ummata lattakhadtu Abubakar khalila, da sayyidina Abubakar na dauka. Ala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku fadaka ku saurara ku ji, wa inna man kana qablahum qablakum, al ummat da suka zo kafin ku kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim masajid, suna mayar da kaburbukan annabawansu su zama masallatai. Ala manzan Allah yake ku fadaka ku saurara ku ji da kyau, wala tattakhizul qubur masajid, kada ku sake ku mayar da kaburbuka su zama masallatai. Fa inni anhaakum an zalika, ni ina hanin ku game da yin haka. Wasiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yana saura kwana biyar da mutuwa abin da yake ta fadi kenan kowa ya ji da wannan magana da kunnan shi har sai da wannan hadisi ya zama mutawatiri sahabbai birjik sun ruwaito tabi'ai tabi'ut tabi'ina kuma duk inda ka galta fan hadisi sai ka samu wannan mas'ala ta shigo ciki saboda mas'ala ce wadda ta taba ko ina na bangarori na rayuwa addinin musulunci ta tabo mas'ala aqida saboda kasancewar sakaci game da ita zai jawo mutane su yi shirka sa'annan kuma ta tabo mas'ala ta fiqh saboda kasancewar yin haka din a shar'ance haramun ne koda ba an yi da nufin bautar wannan kabari ba don haka zaka samu dukkan malamai na fiqh da na hadisi suna tattaunawa akan waɗannan mas'aloli sun ba su muhimmanci kwarai da gaske to sai malam yace faqadnaha anhu wa huwa fi akhir hayatihi kaga annabi ya hana yin wannan aiki a halin yana karshen rayuwar shi ya hana a maida masallatai su zama makabartu thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu kuma annabi ya la'anci duk wanda ya aikata haka wannan yazo a cikin siyaqin ainihin hadisan da suka gabata a cikin ainihin hadisin Aisha wassalatu indaha min zalika kuma yin sallah a ainihin wurin kabari din shi ma na daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci ainihin mai yin haka don ka je kana sallah a wannan wurin kabari ka mai da wurin ya zama kaman masallaci kenan to mayar da wannan wuri masallaci yana jawo la'ana ga wanda ya haka din wa illam a yubna masjidan koda ba a gina masallaci a wurin ba wa huwa ma'ana qauluhu akhsha an yuttakhadha masajidan shine ma'anar ainihin wato maganar da yazo cikin hadisi inda yace ina tsoron kada ainihin ya zama masallaci fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan don ba zai yi sahabbai dai su gina masallaci a kewaye da kabarin shi ba amma zuwa ayi sallah a wurin kawai zai sa ya zama masallaci to dan haka sai aka hana duk baki daya wa kullu mawdhi'in qusidati salatu fihi duk wani wuri da ake nufar shi aje ayi sallah faqad ittakhadha masjidan amma da wannan wuri ya zama masallaci koda ba masallaci bane bal yace kai kullu mawdhi'in yusalla fihi duk wani guri da ake sallah a ciki a wannan guri yusamma masjidan ana kiran wannan guri ainihin masallaci dan haka koda sallah ka je kai raka'a biyu a gindin wani kabari ka shiga cikin wadanda ka saba wa shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ita kuma ka shiga cikin wadanda manzon Allah ya la'anta dan haka ka guji wannan kai abin da yake daidai kabari in ka je ziyarar shi kai mai sallama kai mai addu'a ka taso ka bashi wuri amma kar ka je kuma kana sallah a gurin kama kala sallallahu alaihi wasallam kama yadda ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin babin taimama haka Muslim ma ya ruwaito shi a cikin kitabul masajid manzon Allah yake waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya kasa gare ni ta zama wurin sujuda ta zama masallaci kuma ta zama wurin tsarki ma'ana kasa ko ina zai iya zama wurin yin sujuda kenan a zamanin da in sallah ta kama ka a zamanin ainihin annabawa waɗanda suka gabata dole sai ka nufi inda aka tattala don yin ibada kamar masallaci da makamantansu amma mu sai Allah ya sauƙaƙe mana duk inda sallah ta riske ka sai ka yi ta ashe kaga ko ina zai iya zama masjidan zai iya zama gurin sujuda kenan dan haka makabarta an kaje kai sallah ka mai da wurin masallaci kuma ka tantance la'ana kenan sa'annan yace wa tahura kuma an mai min da kasa baki daya ta zama wurin tsarki in baka samu ainihin ruwan da zaka yi wankan janaba ba ko alwala sai ka buga taimama shikenan ibadar ka ta yi kuma taimama ta fi komai sauki ku daina tsananta akan ku taimamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai yace at-tayammumu darbatun wahida lil wajhi wal kaffain haka hadisi sahihi yazo cikin ainihin abin nan Ibn Khuzaimah sahih Ibn Khuzaimah cewa taimama bugun kasa ake so daya lil wajhi a shafi fuska wal kaffain da kuma tafukan hannaye biyu abin da yake a shari'a kenan ka bugi kasa so daya sai ka hure haka zaka saka hure ba kakkabewa ba a hurewa zaka yi haka manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallama sa'annan kuma wannan bugun kasa guda daya da shine zaka shafi fuskarka sa'annan kuma ka zo ka shafi tafukan hannayenka guda biyu kada ka shafi zira'i na dama da na hagu ko da yake wasu malamai sun bada fatawa akan haka an samu daga Abdullahi dan Umar amma bai tabbata annabi ya koyar da haka ba bai tabbata annabi ya ainihin aikata haka ba annabi bai yi umarni da haka ba Ammar ibn Yasir yace annabi ya aike shi wurin wata bukata Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi ya tafi ruwan nan bukata yace sai mafarki ya kwanta bacci sai mafarki janaba ta kama shi to sai yayi kiyasi taimama dai ana ainihin shashafa inda ake alwalali to amma yanzu tunda janaba ce sai ya cire kayan shi sai ya samu wani lungu ya birgima ya birgima ya birgima yayi kiyasi kenan yawa to da yazo sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama kaji 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 sai annabi yace a'a ai ya isa da ka bugi kasa so daya ka shafi fuskarka kuma ainihin ka shafi tafukan hannayenka haka Imam al-Bukhari ya kawo shi haka kuma ya kulla babu yace babin da ke magana akan cewa taimama ana shafar fuska ne da tafukan hannaye shikenan abin da yake cikin sunna duk wani malami ya faɗi sabanin haka sai ya ce Allah ya ji kanshi amma ba za a kuskurantar da manzon Allah ba ba za a ce manzon Allah ya kuskure ba kuma ka'ida anan gurin malaman usulul fiqh suka ce ai irin wannan hadisin ma ya fi komai zama ya hujja a cikin matsala saboda wani ya je ya aikata abin da kuskure ne to in ka zo zaka koya mai duk abin da zai sa ya sake yin kuskure ba zaka sake ba zaka yi mai cikakken bayani yau da a ce ya halatta in an zo taimama a shafi zira'ai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da amma saboda haka shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan a koya wa maza a koya wa mata a koya wa yara a koya wa manya da tsofaffi da matasa duk baki daya taimama tana da sauki alwala tana da sauki taimama an shar'anta ta ne saboda tsananin da ake shiga na rashin ruwa ko sanyi ko makamantan haka in kuma ya zama taimama kun koya wa mutane tafi alwalawuya shikenan saukin da Allah ya musu ko kuma kun tsananta musu kenan Allah ku cikin alqur'ani cewa ya ma yuridullahu Allah baya nufin ya tsananta muku yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin saukaka muku ne ba tsananta muku yake nufin yayi ba saboda haka taimama kun ji yadda take ka bugi kasa haka ko bango ko marmara ko dutse inna ma malamai suka ce ba a yin ta akan abin da wuta ta taba kamar abin da ya shafi siminti da makamantan haka amma dan bango na kasa koda an gina shi da ruwan kwata ne aka ce babu komai tunda ya bushe zaka iya ainihin buga kasa ka bugi wannan bango ka hure ka shafi fuskarka ka shafi tafukan hannayenka zaka iya yin taimama daga gidanka ka taho masallaci ba sharadi bane sai kai a masallaci ka miƙe a ce kada ka matsa duk waɗannan tashdidat ne ana buƙatar a fadada ilimi dan a samu menene yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan da kyau ko shine sauki din ba wai a ce wai sai ka ce a bakka dai wanda ka saba wai yayi waye ga maka yayi a ce manzon Allah ya ce kaza kace to ai kai kana ka saba da kaza ai an ce kaza din ma yayi duk wanda yake maka na sabanin na manzon Allah yayi wallahi tallahi ya kai ka ya baro ka kaje ka samu littafin da dausari yayi ya sa mishi zajrus sufaha yace tsawa da ainihin kwabar wawaye an tatabbu rukhasil fuqaha game da bibiyar sauki na fuqaha sauki ka nemi sauki a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shi kowa saukakawa saboda Allah ya shaida shi akan haka cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim manzan Allah ya zo daga cikin ku wanda yake daga cikin ku yake mutun ne dan uwanku tabi'a duk wanda kuke da ita yana da ita kuma duk abin da zai wahalar da ku yana kuna mishi rai yana neman sauki gare ku yana tausaya muku shi yasa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi anan ne saukin yake sabanin wannan shine wahala shine azaba shine kuntatawa ina fatan mun gane Allah ya shiryar da mu to sharhun sai malai yace ga sharhi akan wannan hadisi qauluhu an jundab ibn abdullah da aka ce daga jundab dan abdullah din nan ai ibn sufyan al-bajali ma'ana jundab dan abdullahi dan sufyan al-bajali abu abdullah ane mishi alkunya da baban abdullahi ma'ana sunan shi jundab dan abdullahi kuma yasa wa dan shi sunan mahaifin shi ma'ana jundab dan abdullahi kuma baban abdullahi kenan wayunsabu ila jaddihi wani lokacin akan danganta shi ga kakan shi wani lokacin akan ce jundab ibn sufyan akan kitara sunan mahaifin shi a danganta shi ga kakan shi sahabiyun mashhur yace sahabi ne shahararre mata ba'da 60 ya rasu bayan shekara ta 60 daga hijrar annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan shine sai ka je ka dauki littafin usdul ghaba na ibn al-Athir ko al-Isaba fi tamyiz as-sahaba ko kuma kaje ka dauki al-Isti'ab ila ma'rifati al-ashab ko kuma kaje ka dauki tahzibut tahzib ko tahzibul kamal ko tadhhibut tadhhib duk baki dai zaka samu tarihin irin wadannan a ciki sai ka gamsu kaga tarihin su kai ka ce ma kai zamani daya da su ko kuma kaje ka dauki littafin mu'arrikh al-Islam al-Imam az-Zahabi siyaru a'lamin nubala duk sai kaga tarihin irin wadannan mutane a ciki sai kaga ka gamsu amma an ka tsaya shikenan sai ka zo kana cudawa kanka tarihi baka san tarihi ba in kaji an ce ana waqala al-Hasan sai ka ce al-Hasan jika manzon Allah ya ce tare da cewa ana magana ilimin aka ce Hasan ya ce ana nufin al-Hasan al-Basri mun gane wannan ko in aka ce waqala Malik ibn Anas sai ka ce Imam Malik Anas dan Malik ne baban shi tare da cewa a'a baban Imam Malik tabi'i ne amma wannan Anas sahabi ne shi yasa Anas dan Malik ba shine ya haifi Maliku ba to wai mutane da sun ga an ce Malik ibn Anas sai ce ai Anas ibn Malik wannan sahabi shine baban Imam Malik wannan din rashin binciken littafan tarihi ne an rubuta komai an ajiye kana san malanta to ka dibi kudi zunzurutun kudin ka kowa na jin dadin kudi yake diba yake sayan littafi kai ma ka je ka siya amma ka zo ka kale da littafi daya ko littafi biyu ko littafi uku addinin ku daya da na fasto kenan ai shikenan durratun nasihina nuzhatul majalisi tanbihul gafilina duk wadannan littafan gafalallu ne fa wallahi ka rabu da su ba haka ba addinin ka dameji zai zama kawai qauluhu inni abra'u ila allahi an yakuna li minkum khalil yace ni na barranta na koma ga Allah ba ruwa na da wani cikin ku balle har in samu wai akwai aboki ko masoyi ai amtani'u ma'ana ni na hanu min hadha wa ankiruhu ina kyamar wannan abu kuma ina gudun shi ma'ana manzon Allah yau zai mutu to duk wata abota duk wata soyayya to ta tsaya anan saboda me saboda soyayyar da yake wa Allah ta cika mishi zuciya don haka ya aje kowa ba zai tafi da soyayyar wani ba kuma wannan ba yana nuna wai fa annabi ya tafi da kiyayyar sahabbai bane kamar yadda suke ta'awili a'a yana son ya nuna musu Allah ya zabe shi ya zama cikakken masoyin shi to soyayyar da Allah yake mishi ta ishe shi wal khalilu aka ce abinda ake nufi da khalil huwa al mahbub shine abin so ghayatul mahabba matukar soyayya mushtaqqun min al khalla an tsago wannan suna ne daga khalla bi fatihil kha ay wa kha din hasa be mai ruwa din ay mishi fata a ce khalla wa hiya takhallulil mawadda shine ainihin wato cudanyuwa ta kauna fil qalbi a cikin ainihin zuciya kama qala sha'ir kama yadda ainihin wani mawaki yake kat takhallalat maslakur ruhi minni wa bidha summiyal khalilul khalila yace haqiqa soyayya ta riga ta ainihin lallatsa zuciyata yace saboda haka ne ma ake cewa khalilul khalil saboda soyayya ta kan shiga cikin zuciyar shi ta fanfantsama ko ina hadha huwa sahih fi ma'anahu ash-shaykh sulaiman yace wannan ita ce sahihiyar ma'ana dangane da ma'anar khulla ko kuma khalla kama zakarahu shaykhul islam kama yadda malamin musulunci ibnu taymiya ya fadi wa ibnul qayyim da almajirin shi ibnul qayyim wa ibnu kasir da kuma daya almajirin nashi ibnu kasir wa ghayruhum da wadansu malaman ma da ibnu kasir da imam az-zahabi da wannan ibnul qayyim duk baki dayan su almajiran ibnu taymiya ne amma babban almajirin shi shahararre cikin su shine ibnul qayyim al-jawziyya alaihim rahmatullah qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace wa inna ma kana fi zalika li anna qalbahu sallallahu alaihi wa sallama qadimta la min mahabbatillah abinda yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace soyayya da yake da ita ita ce soyayya Allah kadai saboda soyayya Allah din ta cika zuciyar shi wa ta'zimuhu girmama Allah ya cika zuciyar shi wa ma'rifatuhu cikakken sanin Allah ya cika zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fala yasau li mukhalata ghairihi dan haka soyayya wani ba za ta samu gurin shiga ba tunda ta Allah ta cika zuciyar salawatullahi wa salamuhu alaihi qauluhu fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan da yace din nan ai Allah ya rike ni na zama masoyin shi fihi at-tasrih bi anna al-khalla akmal min al-mahabba wannan ya nuna karara cewa ashe khalla kauna tafi soyayya girma tafi ta cika da kammala قال ابن القيم يفئي yace wa amma ma yadhunnuhu ba'dul ghalitin yace abinda wasu masu kuskure suke tsammani min annal mahabba akmal min al khalla cewa soyayya ta fi kauna kamala wa anna ibrahima khalilullah cewa ibrahim khalilin allah ne abin kauna allah ne wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibullah annab muhammad kuma habibullah ne masoyan allah ne yace fa min jahlihim wannan jahilcin su ya kawo haka don wannan magana ta fassara annabi ibrahim allah ya fi son annabi ibrahim fiye da annabi muhammad kenan tunda mahabba tana kasa da khalla to in an fadi haka to allah ya dauki annabi ibrahim ya zama khalil kuma a ce allah ya dauki annabi muhammad ya zama habib to annabi muhammad yana kasa da annabi ibrahim kenan a wannan kuskure ne annabi muhammad shine sama da kowanne annabi salawatullahi wa salamuhu alayhi fa innal mahabba ammatun wal khulla wal khalla khassa yace don in aka ce soyayya to wannan abu ne na baki daya amma kauna to wannan wani abu ne na musamman shi yasa an kaje wurin yarinya kana son ta da aure ba ta son ka sai ta ce kace tana son ka sai ta ce ya sai ta ce mutun yana kin mutun yayi mutun yana son mutun soyayya dai wannan kowa yana so amma kauna fa to wannan da bambanci ko mun fahimta wahiya ni hayatul mahabba yace wannan shine matikar kauna ita ce khalla din قال ابن القيم يجي وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا أي من ذن الله يا بام العباري الله لو كيش أبن قونيشي ونفى أن يكون له خليل غير ربه ومن ذن الله يقولي تي وأنبا أبنجيش ببيد وني أبن قونا باينشي ما إخباره بحبه لعائشة ترى لتي وكما يانون تي وينا سن عائشة wali abiha kuma yana son mahaifinta Abubakar wali umar ibn al-khattab kuma yana nuna yana son umar ibn al-khattab radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda wa ghairihim da wasu sahabbai ma duk annabi ya nuna yana son su to amma kauna fa dan kar a samu karo a tsakanin maganganun in an fassara khalla da cewa so to kuma annabi ya ce bai nuna ainihin so ga kowa kenan to kuma ga wadancan da yake na so don haka sai a ce a soyayya wannan din yana son sahabbai amma khalla wannan na kauna wannan matsayi wanda yake tsakanin Allah da annabi ne to annabi Allah kadai ya ainihin dauka akan haka bai dauki wani sahabi ya kai wannan matsayi ba koda Abubakar mun gane wannan ko wa aidan dadin dadawa dai fa inna Allah yuhibbu at-tawabina kuma ai Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirina kuma yana son masu tsarki to gashi kuma Allah ya ware annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dauke su khalilaini sun zama ainihin abin kaunan shi to kuma in ya zama ya dauki mahabba da khalla ya zama ma'anar su daya to anan kuma gashi yana ainihin nuna soyayya ga tawabina da mutatahhirina to an samu karo kenan dan haka umuman din mai tsarki Allah yana son shi amma matsayi da daraja na kauna wanda annabi ya kaifa to wannan babu wanda ya kai wannan daga annabi sai annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbu sabirin kuma Allah yana son masu hakuri wa khallatuhu khassa kaunar da Allah yake wa ainihin wato abin nan kaunar Allah wannan ke bantacciya ce bil khalilaini ga wadannan guda biyu da Ibrahim da annabi Muhammad ke bantacciya ne dama Allah yake tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd manzanni kowa da irin darajar shi wani yana da falala kaza wani bai same ta ba shi kuma wuri kaza ya samu to haka waɗannan su guda biyu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim sai suka samu darajar da yake kuma ta wani bangaren babu sahabin babu annabin da ya samu irin wannan wa fihi jawazu dhikril insani ma fihi min alfadli wannan hadisi ya nuna ya halatta mutun ya fadi irin falalar da yake da ita idza da'atil hajatu shar'iyyatu ila zalika idan bukata ta shari'ar musulunci ta nuna ta kawo haka ma'ana gashi annabi ya nuna inna allaha takhadhani khalilan ya nuna wani mukami da falala Allah ya dauke ni a mai kauna shi ne yana kaunata to wannan da annabi ya fito ya fadi ba wai ya fito yana nuna shi ya isa bane a tunda bukata ce ta kama dan haka in ya fito ya fadi babu laifi don Allah yana cewa fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni'ima ce ta ubangiji sai ka bayyana ta ba dan girman kai ba dan ji da kai ba a dan kai furuci da ni'imar Allah kuma dan masu sauraron ka su fahimci abin da kake nufi don in annabi bai fadi ba to waye zai gane shi kada yake wa wahayi shi kuma girma da zaka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama in ba annabi ya nuna maka ba so da dama sai ka zo girma ma annabi sai ka nakasa daraje shi ala haddi qauli sha'ir alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna sayfa amda min al-asa mawaki yace baka ganin kana rage wa takobi daraja in ka zo wasa takobi kana son ka kururuta ta ka nuna tana da kaifi sai ka ce kai amma takobin nan na da kaifi har ma kaifin ta yafi sandan nan kaifi ai kaga rage mata daraja kai ba ƙara mata ba to so da dama zaka zo kana tunanin kaza da kake fadi game da Allah yabo ne kaza da kake fadi game da manzon Allah yabo ne in ba ka samo shi daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai waye gari ya zama kuskure qauluhu da yace din nan law kuntu muttakhizan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila da a ce zan dauki wani ya zama shine abokin kaunata to da Abu Bakr ya dauka da annabi zai mutu da saura kwana kadan amma fa bai manta da Abu Bakr ba manzo Allah yake duk wata kofa baki daya ku toshe ta duk inda take yace sai dai kofa Abu Bakr kawai saboda gidajen dake kusa da masallaci sai su yi kofar su cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kamar da masallacin annabi kamar shine zaka sai ka fara shigowa zaka shiga cikin gidanka to karshen rayuwar annabi ya zo wata rana ya kamu da rashin lafiya ta ajali sai dauko wani bakin rawani ya daura kanshi yasa aka tara musulmi sai zo ya hau kan minbari aka tattaro al'umma baki daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani jawabi wanda yake dukkan su hankalin su bai fahimci abin da yake nufi ba sai Abu Bakar kadai manzon Allah yake Allah ya baiwa wani bawa zabi cewa ya zauna a duniya yafi so ko ko ya koma gurin shi sai wannan bawa ya zabi cewa yafi so ya koma gurin Allah sai Abu Bakar ya fashe da kuka Abu Bakar ya gane wannan bawan shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abu Sa'id al-Khudri ɗan yara matasa sai suka ce kaga wannan dattijo kuma daga kawai annabi ya ce Allah ya bai wani bawa zabi kuma kai sai ka tuntsire da kuka to ina to me ya shafe ka shi ya fahimci annabi zai mutu ne su ku ɗan bana bakwai magana kawai suke ji ba su fahimci hakikanin abin da ake nufi ba dama aka ce abinda babba abinda yaro ya hautu du ya hango babba yana zauna ma zai iya hange amma babban in yana da basira ko bai da in bai da basira in ya zauna tukushari ba abin da zai hango ko yafi dala da gauran dutse tudu kware da gaske to shine sai ainihin sayyidina Abu Bakr ya fashe da kuka shine sai karshe Abu Sa'id yace sai muka gano ashe annabi ne wannan bawa annabi yana mana ishara ga cewa zai mutu kenan yace wa kana Abu Bakr a'lamana dama Abu Bakr ya fi mu ilimi kaji sirrin da yasa ya gano matsalar kenan ba yawan shekarun ba kawai ko mun fahimta shi yasa kana son kai alfahari da shekaru to ka hada da karatu in ba haka ba duk abin da zaka fadi sai dai ayi shiru kawai ana to dangane da wannan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da a ce zan dauki wani ya zama shine masoyi na abin kaunata wanda babu wani sai shi cikin al'ummata da Abu Bakar zan dauka wannan ya nuna Abu Bakar yafi kowa falala kenan cikin al'umman nan don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace rana bata taba bullowa ta fadi ta haskaka wani bawan Allah da yafi Abu Bakar daraja ba sai dai in annabi ne sayyidina Abu Bakar kenan da kinka da san ka kai dan shi a Abu Bakar yafi kowa daraja cikin sahabbai baki daya yafi ubana yafi ubanka yafi malamina yafi naka yafi duk mutanen duniya manzon Allah yace da za a hada imanin mutanen duniya tun daga farko har karshe in dai ba annabawa ba a hada na Abu Bakar a bangare daya sai na Abu Bakar ya janya nasu saboda imanin shi 100% ga annabi sallallahu alaihi wasallama aka sa mishi siddiq shi duk abin da annabi ya fadi yadda yake ba raba kafa ahlus sunna na farko kenan fihi dalilun ala anna siddiq afdalus sahaba yace wannan hadisi dalili ne akan cewa sayyidina Abu Bakar ya fi dukkan sahabbai falala haythu sarraha sallallahu alaihi wa sallama annahu law ittakhadha khalilan ghayrahu ghayra rabbih inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito karara ya nuna cewa da a ce zai dauki wani ya zama abokin kaunar shi banda ubangiji lattakhadha Abu Bakr da Abu Bakar ya dauka fa fihi raddun ala rafida wannan hadisi ya nuna raddi akan yan shi'a abin da yasa in ana magana ta ilimi to sai ayi ta magana ta ilimi a ilmance in aka ce rafida to sune ƴan shi'a waɗanda suke da muguwar aqida din to amma mu a kasashen mu dan ka ce rafida su kansu ƴan shi'an ba su san abin da ake nufi ba saboda jahilci yayi musu katutu amma a ilmancen aka ce shi'a to kungiyar ce baki daya to akwai hasaban annabi waɗanda suka shiga ciki kamar irin su Aliyu su Ammar su Abu Dharr da makamantan haka to dan haka itlaqin sakin kalmar kafirci akan shi'a din gaba daya aka ce kuskure ne sai dai rafida sune kafirai a cikin su to amma mu a kasar mu kana magana ba a fahimtar abin dan ka ce rafida wani bai san abin da ake kira shi ma rafidi din bai san shi rafidi bane bai ma san sunan shi kenan ba mun gane wannan sai in ka ce shi'a din yace wannan ya nuna raddi ala rafida akan ƴan shi'a wa ala al-jahmiyya da kuma kan jahmiyya waɗanda suke mabiya jahm dan safwa sune suka kawo irin waɗannan aqidoji waɗanda suka zo suka bata musulmi tunanin su cewa alqur'ani ba magana Allah bane Allah baya magana da harafi saboda haka alqur'ani yana cike da harufa to alqur'ani ba magana Allah bane kaza kaza duk baki ɗaya suka bi suka lalata mutane aqidojin su suka ce basu yadda a ce Allah ya daidaito akan al'arshi ba basu yadda a ce Allah yana da hannu ba basu yadda a ce Allah yana da kafa ba basu yadda a ce Allah yana da ido ba tare da cewa duk alqur'ani ya tabbatar da waɗannan abubuwa ingantattun hadisi sun tabbatar da su amma sai ce su kokolon su ba ta iya dauka dan haka ba sa yadda da su su ne kadan misalin cikin aqida su kenan su jahmiya sai da ibn al-qayyim littafi as-sawa'iqul muharraqa ma'ana kwaran kwatsa ko tarnatsa ko walqiya wadda take babbaka alal jahmiya wal mu'attala akan ƴan kungiyar jahmiya da mu'attala sai da wannan littafi kamar mujalladi uku ne littafin duk baki ɗaya yayi raddi akan aqidojin su sannan kuma akwai ar-raddu alal jahmiya imamu darimi yayi ar-raddu ala bishr duk an rubuta irin waɗannan abubuwan sai aka yi rashin sa a waɗannan aqidojin na damage su suka shigo kasashen mu sai ka ji mutum kirikiri yana kafircewa alqur'ani yana kafircewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ba za a ce annabi mutum bane ba za a ce Allah ya daidaito akan al'arshi ba ba za a ce Allah yana da hannu ba ba za a ce Allah yana da kafa ba ba za a ce Allah yana da ido ba duk sai kore waɗannan tare da cewa sun tabbata a cikin alqur'ani to amma ya za a yi haka aka yi tarbiyar shi akai shi ma ya taso shi yasa dole ne a waɗannan matsaloli na aqida musamman al-asma'u was-sifat sai an zo an ba da muhimmanci akan su in ba haka ba wallahi tallahi mutum zai rena kanshi a gaban Allah ranar al-kiyama sannan aka zo aka saka mutane mummuna aqida kamar yadda Tijani yake faɗi cikin ifadatul ahmadiyya cewa wai ya fuskanci yace wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin harafin nun yace nahani sallallahu alaihi wasallama an tawajjuhi bil asma'i annabi ya hana ni in fuskanci Allah in roke shi da sunayen Allah wa amarani bit tawajjuhi bi salatil fatihi lima ughlika yace in fuskanci Allah in roke shi da salatil fatihi lima ughlika wai annabi ya hana shi roki Allah da sunayen Allah Allah ciko a cikin alqur'ani cikin suratul a'raf me yace walillahil asma'ul husna Allah yana da kyawawan sunaye fad'uhu biha sai yace ku roke shi da waɗannan sunaye din wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi waɗanda suke kaucewa suke ta'addanci a cikin sunan Allah yace ku rabu da su sayujzauna za a yi musu sakamako bima kanu yaksibuna akan irin mugun aikin da suke aikatawa yaushe manzon Allah zai ce kada ka roki Allah da kyawawan sunayen shi yaushe manzon Allah zai roki Allah da kyawawan sunaye kuma yake duk abin da kowa gana yi ku yi kuma shi kuma ya hana ka wannan zunzurutun ƙarya kenan wannan zunzurutun tantagaryar ƙarya kenan wannan ya wuce koje wannan ba koje shinshi na gabas koje shinshi na wuta kenan wannan ai kwarai da gaske dan Qur'ani yayi umarni da haka manzon Allah yayi a aikace sahabbai sun yi a aikace duk ijma'in al'ummar musulunci cewa a daga hannu a roki Allah da sunaye kyawawa shi kuma yayi wa annabi ƙarya yace annabi ya hana shi yana nan cikin al-ifadatul ahmadiyya harafin nun shine ma magana na farko da yayi a cikin wannan fasli Allah ya kiyaye waɗannan zindikancin duk sai an raba mutane da shi in ba haka ba ba za ka mutu kada imani ba ba za ka samu aljanna ba in ka mutu ai ran nan an yi wa mata bayanai mata sun gamsu so yanzu abin da ya rage shine matukar kai baka ba waɗannan abubuwa ba wallahi tallahi wata ran mata kaza ta yi maka tawaye tunda kanta ya waye ta gane ba addinin musulunci bane innama an kwari mutane ne, mutane suna kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai a zo a ce wani ai, sai a ce ai jikan annabi ne. Ah, to mu muna kaunan annabi, in aka ce wani jikan annabi ne, me zai sa ba za mu so shi ba? To shine sai a wayarwa da mutane, jikokin annabi kuke kauna, eh, to ku kama su Hassan da su Husaini da su Zainul Abidina, waɗanda saboda biyayya da kauna da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Zainul Abidina yana zaune sai ji an karanto hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bawan da yafi kowanne daraja da falala in ka yanta shi, shine bawan da yafi kowanne tsada a wurinka kuma ka fi son shi. Sai ya tashi ya sheka gida da gudu ya dauko wani bawa nashi wanda an taya shi dinari 100,000, wajen naira miliyan 2 kenan yanzu. An taya bawan naira kamar miliyan 2 a kiyasin kudin Najeriya, ya ki sallamawa, amma da yaji kakan shi ya faɗi cewa duk wanda yake da bawan da yafi so, yake da tsada da daraja a wurin shi, ya yanta shi, to wannan ya yanta kanshi daga wuta, aljanna kadai zai samu. Shine sai sheka da gudu ya dauko bawan ya ce tafi na yanta ka, tunda naji abin da kakana yake. To duk wanda yace shi jikan annabi ne, mizanin mu shine sai mu duba mu ga yana bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama. Don mawaki yace law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u, san da kake wa annabi da da gaske ne da mun ga kana bin annabi sallallahu alaihi wasallama. Yace dan duk wanda kake so in ya fadi magana binta kake yi. Sa'annan alqabi iyab a cikin ash-shifa, babin da ke magana akan soyayya da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi, alamar da zamu gane kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu ga kana bin sunnar shi. Saboda haka shin duk abin da ya samu zaka bude wa mutane alqur'ani da littafin hadisi kace ga abin da Allah yace, ga abin da manzon Allah yace, kana aikata haka aikata, to ka zama mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A cikin alqur'ani kuwa cikin surat Ali Imran, Allah madaukakin sarki cewa ya kul in kuntum tuhibbuna Allah wa rasulahu, kul in kuntum tuhibbuna Allah, ka tambaye su ka ce in dai da gaske kuke kuna son Allah, fattabi'uni, to ku bi ni, ni manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, yuhibbukum Allah, kuma Allah zai so ku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma Allah zai gafarta muku dhunubanku baki daya. Ka'ida kenan. Imam Ibn Kathir cikin tafsirin shi yace duk wanda yace yana kaunar Allah, ba Yahude ne ko Kirista ne, musulmi ne ko ba ma guje, yace sai mu duba mu gani yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace magwajin mu kenan na gane cewa wane yana kaunar manzon Allah, yana kaunar Allah. Amma kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama once in a year, so daya a shekara zaka ci dare ka sha ICD ka kwana kana kida kana dukan kirji, shikenan in ga asuba tai ka cinye wa mata shinkafa da dijjalin lagonin su baki daya, kuma ka koma wa kana kaunar manzon Allah, shikenan so daya kake kaunar manzon Allah a shekara, sauran kwanaki da watanni da duk shekara baki daya kuma sai ka koma kana kaunar wani? Ai ka hada manzon Allah da wani kenan. Kaunar manzon Allah kullun ake. Kuma menene kaunar manzon Allah? Shine a zo ana karanta waɗannan ainihin hadisai, ana fassara waɗannan ayoyi na alqur'ani, ana jin su, haka ake gane ana kaunar manzon Allah da gaske. Mun gane wannan ko? Amma dan da'awa kawai, ai mu muna kaunar manzon Allah, ai kungiyar mu sunanta kungiyar ahbabu, ahbabu mu ne ahbabu, 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 ahbabu suna kida, ahbabu ba sa kida, ahbabur rasuli ba sa kida, kware da gaske. To shine sai yake cewa wannan aya tana raddi ga jahamawa, alladhina hum sharru ahlil bid'a, waɗanda da ƴan shi'a da jahamiya su ne mafi sharri daga cikin ƴan bid'a baki ɗaya. Waɗannan guda biyu cikin ƴan bid'a baki ɗaya, to da ƴan shi'a da jahamiya su suka fi kowa sharri. Shi yasa sai ga kowane zamani suna haɗuwa, masallatansu ɗaya, tafiyarsu tana yin ɗaya, ra'ayoyinsu suna ɗaya, saboda mashrabinsu guda ɗaya ne, matsotsarsu guda ɗaya ce. Bal akhrajahum ba'd as-salafi, yace ai ma wasu daga cikin malamai magabata sun fitar da su, minas nataini was-sab'ina firqa, sun fitar da su cewa suna daga cikin kungiyoyi 72 din nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yace kun al-umma shi za su rabu 73, yace 72 duk ƴan wuta ne, sai dai kwaya daya ita ce kawai yar aljanna. Aka ce wacce? Yace wadda ni da sahabbai na miki akan ta yau. ka fahimta sahabban annabi ba wata hanya suke da ita sabanin ta annabi ba, a'a wanda shi annabi da sahabbai suke akai. Ma'ana a zamanin annabi akwai wata doka da ake bi banda ta annabi? Ba ta. To ko da annabi ya mutu, duk wanda ya saba wa dokar annabi wannan ya fita daga tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai a ga kana aiki da alqur'ani da sunna, to shikenan kana daga cikin alfirqatun najiya. Aka tambayi Imam Ahmad cewa su wane ne firqatun najiya, kungiyar nan kwaya ɗaya da za su samu ƙetarewa ranar alkiyama? Yace fa in lam yakunu almuhaddisina fala adri manhum. Yace in dai ba malaman hadisi bane, yace to ban san ko su waye ba. Saboda haka fa kun minal muhaddisina aw minal mutatafilina bil muhaddisina, kai kokarin ka zama cikin malaman hadisi, ko kuma in Allah bai kai ka wannan martaba ba ka makalewa malaman hadisi sai ka samu katsira. In ka dauki littafin sharhin arba'una hadith na al-Imam Shibrikhiti al-Maliki, sai da ya lissafo waɗannan kungiyoyi baki ɗayan su, da kuma littafin al-Ittisal na Imam Shatibi duk sai da ya lissafo waɗannan kungiyoyi baki ɗaya, sa'annan sai ya bayyana alamar da za a gane waɗanda suke su ne suke bin abin da annabi da sahabbai suke akai. To waɗannan ƙungiya Rawafida, Shi'a da Jami'a, sai da aka saka su cikin 72 ɗin nan waɗanda suke ƴan wuta. Ko mun gane wannan da kyau? Wa bi sababin Rafida, yace saboda sababin su ƴan Shi'a ɗin nan fa, hadafa shirku, shirka ta faru a cikin addinin Musulunci, wa ibadatul qubur, da kuma bautar kaburbuka. Don a zamanin Sayyidina Aliyu, sai da wasu daga cikin su suka yi da'awa allantaka ga Aliyu, shine yake cewa walam mara aitul amra amra munakaran ajajtu nari wada autu kambara, yace da naga al'amarin ya zama bala'i, nayi da su ni ba Allah bane sun ki, sai na hura wuta ta na rinka jefa su a ciki suna mutuwa. Haka ya kama su ya rinka kona su. Ne yace walam mara ra'aytul amra amra munakara ajajtu nari wada autu kambara, digge kama su baki ɗaya ya kone su, saboda sun yi da'awar cewa Aliyu ba ma wai wan a'a wai Allah ne. Duk waɗannan abubuwan an karanta sai kai ta fushi, kana karanta mujalla ne kawai, a littafi ake karatu. Mujalla da suke aiko maka, kace a aiko maka da littafin Miftahul Karama fi fiqhil imama, ko kuma kace su aiko maka da littafin Kashful Astar ko Al-Hukumatul Islamiyya ko kuma littafin Al-Kashi fil Usul, kace su aiko maka ka gani. Karshe an daina aiko ma da littafan kenan, saboda sun san kana son ka gano aqidarsu ne. In ka gano aqidarsu zaka gudu. Ko kuma kace su aiko maka da Rijalul Kashi, mun zo da duk waɗannan shigar littafai anan ka je su. Wannan littafi min hadi miftahul karama fi fiqhil imama, wani dan shi'a ya rubuta shi yau kamar shekaru 700 da suka wuce, zamanin Ibn Taymiya. Shine aka kawo wa Ibn Taymiya ƙara. Ibn Taymiya ga wani ya rubuta littafi ya ci zarafin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, ya dagula tarihin musulunci. Sai Ibn Taymiya yace wa billahi tawfiq, Allah ya datar da mu, sai dukufa ya rubuta raddi akan haka. Shine ya sami shi منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. تفركن سنة منظر الله وجن يد أكي رقرق أي والشيعة دين أكيد القدرية رد. يربو تونا للتافي محب الدين الخطيب يا أينهن حتى قاش أن خرج حديثا تكينش يافتو أمجلد ترينز. من قانو أنه لكي يقول تت فيك عديك أي كراتو أما كوي كنا سنجرما ala gafar ta malam jami'in tarbi guda malam guda uku a wannan kaje kai karatu kawai wallahi. Duk wannan mu ba a fahimci malanta bane a kasan mu, sai shikenan kawai. Indai ka sa ka kawo tuma kasa ka kifa ka kawo abin nan ka sa, shikenan aka ganka kamar amarya, sai kaje ana akrama kallahu, sai kuma kana cinyewa. Ga kuma kandiri mutun ya rike sanda doguwa haka, mu ba fulata ni shanu sun bata. Eh? Mene? Rike sanda din? A wadannan hadisan ai matattu ne na rike sanda ko? Hamlul asa alamatul anbiya'i alamatul mu'min wa sunnatul anbiya. A wadannan hadisan ai matattu ne. Ai da ma sharrin kenan. Ai da ma yana daga cikin masadirul bid'ah. Inda bid'o'i suke fitowa shine waɗannan matattun hadisai. Hamlul asa alamatul mu'min, wai rike sanda alama ce ta mu'mini, wa sunnatul anbiya, hadha kadhibun ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa laysa bisidq. ba gaskiya bane. Indai zaka rike sandar ka rike kawai kana sha'awa ka rike sanda, ka zama malam mai bulala. Amma dai kana rike sanda ka ce sunna ce a wannan ka da kai manzon Allah kariya sallallahu alaihi wa sallama. Yace to sababin shirka a cikin addinin musulunci shine ainihin shi'a, sune kuma ainihin wa ibadatul qubur da kuma bautar kaburbuka. Duk shekara za su je ainihin kaburbukan shehinan su da kaburbukan waliyan su da kaburbukan a'imma limaman su, suna ainihin ziyara da bukunkuna da makamantan haka. Duk baki da waɗannan abubuwa laysa min dinil islam wa hum awwalu man bana alaiha almasajid. Yace sune farkon waɗanda suka fara gina masallatai akan kaburbukan su. Qatalahumullah, yace Allah ya tsine musu albarka. Eh haka dai malam yace mu karanta muka yi muka fassara kawai, ku bambancin shine ku sai kuka boye, mu kuma sai muka fito muka karanta laifin kenan. Amma ku kuna da shi wurin ku ma muka gada, muka je sorayen ku kuka biya mana, amma ku sai kuka kimshe za ku mutu da su, mu kuma shine muka zo muka sa sifika shine muke karanta, mu fassara ne kawai kuka kuka kuwa mana. Qatalahumullah yace ba cewa ya qatalahumullah ba, qatalahumullah ko Qur'ani ka zo kana fassarawa qatalahumullahu anna yufakun, ai Allah ya tsine musu. Me yasa suke karkacewa? To nan ma haka malam yace, to shine sai mu muka sa muna karantawa kowa ya ji, in ka ji sai ka auna da hankalinka ko da baka da ilimi. Gaskiya aka fadi kwakwalwarka za ta iya ganewa, in ma ba gaskiya aka fadi ba za ka iya ganewa, shikenan kawai bambancin. Amma duk wani shure-shure a daina karatu, a daina bayyanawa, a sai an bayyana, sai dai faka mutu, sai dai faka mutu. Ko mai karatu ya mutu, wani zai zo ya zauna wanda ya fi shi zafi, ka'ida kenan. Shi yasa in Allah ya kawo muku mai zafi, ku rinka roƙon Allah, in shiriya ce Allah ya sa abi, in ba shiriya ba ce Allah ya sa ya gane. Amma dan a daina ko ya mutu, duk asira-asira da binna-binna da za ku yi duk baki ɗaya ku gama. In wannan mai karatun ya kau, wani ya hau, wallahi tallahi sai kun ce ashe wani ruwan sai Coca-Cola yake ba ku kuke sha. Eh san da Malam Abubakar kuma ya mutu ba farin ciki suka yi ta yi ba, ai ya mutu an huta akai ta wa'azi, wai Allah ya ƙara nauyin ƙasa. Oho, eh kai ne kai asara. Wanda ya mutu ya mutu, addu'ar ka ta cancanta ta amfanar da shi ko ta cutar da shi? Za ta amfanar da shi, in ba ta cancanta ba ba ta amfanar shi ba ta cutar da shi. Tunda manzon Allah ya yi wa Abdullahi bin Ubayy bin Salulin addu'a, ya mai sallah, ya ciro shi daga kabarin shi, ya tofa mishi yawun shi mai albarka, ya bayar da rigar shi an sa mishi an yi mai likafa ne. Amma duk baki ɗaya Allah ya ce dan wuta ne. Mun karanta wannan a cikin Sahih al-Bukhari. Saboda haka Malam Abubakar kuma ya mutu dan ka ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa. Allah ya riga ya san ba da addu'a ka zai kula ba, in addu'a ka ta cancanta ta cancanta, in ba ta cancanta ba babu ruwan Allah da ita. Shi yasa ya mutu kuna ta farin ciki, kuna ta farin ciki, sai kuma bul sai muka bullo, sai suka ce a shi goma gumi goma gumi goma, ayya shikenan mu ma muna kaucewa shikenan. Sai kun ce ai goma wannan yara, ai goma shi. Haka ku hadu da bala'i, ba za ku bar shirka ba wallahi, ku hadu da bala'i kawai shikenan. Goma ku bar shirka kawai, dole ne. Kuma abubuwan da kuke kun ce temporary ne, mu ko ba temporary muke nema ba, muna neman permanent ne. Aljanna permanent ce, to ibadar da za ka yi ka shiga aljanna permanent ce. To ku kuma ibada ku kun ce temporary ce, mu kuma muna neman permanent ne. Ko gwamnati ce aka ce gwamnatin rikon kwariya, baka ganin ta wata nawa tayi gwamnatin rikon kwariya? Nawa to shikenan, wata uku ko to mu ai ba wata uku muke son miya aljanna ba, so muke mu shiga madamati samawati wal ard illa ma sha rabbuka. Mun gane wannan ko? Shi yasa ai ba wani abu, duk abin da kake in dai ba musulunci bane ka bashi mana, kada kana yin musulunci. Dama abubuwan ku da kuke yi, malaman ku a cikin tafansa sun ce shigarwa akai, suka ce shigarwa akai, to a fitar da su mana. Duk abin da aka shigo da shi cikin wani al'amari na alheri yana haddasar da rigima, to wai a cire shi mana. Shin musulunci ba zai yi ba sai an bi ɗariƙun sufaye? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba, sahabbai ba su yi ba, tabi'ai ba su yi ba, tabi'ut tabi'ina ba su yi ba. Haka ai Sheikh Ahmad al-Shirbazi ya fadi a cikin littafin shi Yas'alunaka fid-din wal-hayati a cikin mujalladi na 5. Haka Malam Sharuzala ya fadi wannan na Maiduguri a cikin littafin shi At-Takfir. Yace ai duk ba ai ba, daga baya ne aka kawo aka jona. To a janye mana tunda an fito ana musun shi, a janye a bar asalin musuluncin mana. Ba sai a zauna lafiya ba? To amma an kakabo abu ciki, kuma an ce dole sai ya zauna. Kuma wasu sun ce ba sai da ba, kuma wasu sai a ce wai ana kawo rigima. Ku la ilaha illallah. samun taushi saboda babu shari'ar Allah da ake hukunta ta a ƙasar nan dishi ya kawo wannan wallahi akwai wanda ya rubuta littafi a ƙasar Sudan yana kare dariƙa aka kashe shi ku karanta littafin da na gaya muku jiya na Sheikh Muhammad Jamilu Zainu wannan littafi ma'lumatun muhimma la ya'lamuhunna kathirun minan nas yace littafi ya rubuta yana kare dariƙa gwamnatin Sudan tace a tafi a yanka shi shi yasa ba su san shari'a ta zo kasan nan mu dai shari'a ko yanzu ta zo ta musulunci kuma a zauna a hukunta mu akan abin da muke yi in kisa ya kama akan mu a kashe mu in barin mu ya kamata a bar mu kuma ku yi tasaddi irin haka ga shari'ar mana ko kuma a ji a ɗibo malamai daga kasashen Misra kasashen Saudi Arabia a zo a zauna a hada mu da ku a duba wane ne aqida da yake kai ta mai da shi kafiri kada a rangwanta mishi a kashe shi mu mun yarda da haka ba shikenan ba to amma ku kuka tsogala addinin musulunci littattafan ku babu ba abinda suka rena sai alqur'ani sai hadisai sai manzon Allah kuma ku ce wai kada ai magana akan su ai wallahi tallahi ba ku isa ba tunda aka yi magana akan su a duniyar musulunci kuma ake a yanzu mu ma sai mun tashi mun gaya wa ƴan uwan mu dattawa matasa mata maza tsofaffi yara duk baki ɗaya sai mun tsoratar da su sharrin da ke cikin wannan insha Allahu ta'ala mun gane wannan da kyau ko to shine sai yake cewa qalahul musannif mai wannan littafi shine ya faɗi waɗannan maganganu wa fihi isharatun ila khilafatihi wannan hadisi yana nuni ga cewa Abubakar shine zai zama halifa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama li anna man kanat mahabbatuhu li shakhsin domin wanda ya zama soyayyar shi ga ainihin wani mutum ashaddu fa huwa ahqqun nas bin niyabati anhu to shi yafi cancantar da ya zama naibin shi bayan babu shi Annabi ya fi san Abubakar fiye da kowa ko to dan haka ashe Abubakar ya cancanta ya zama khalifa bayan babu Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai ka ji abin mamaki duk baki ɗaya zaka iya fitowa a ƙasashen nan namu fa ake samun waɗanda suke fitowa a kundima sayyidina Abubakar zagi a zagi Aisha a zagi Hafsa duk waɗannan abubuwan baki ɗaya ba abin da aka ce musu mara musu baya ma ake ake ai ɗan shi'an nan yanzu suke taimakawa addini ka ji ka surgumin jahili malam kwata kwata la ya'rifu min addini shay'a fa salatuhu batilatu to in ba haka ba dan menene mai zagin sahabin manzon Allah yana matan manzon Allah kazafi zaka ce shi ke taimakawa addini su kuma ɗan shi'an nan in ba ga tsoro ba su zagi waɗannan waliyan mana su yadda suke zagin Abubakar daga nan za a gwada za ku gane soyayyar da ake wa waɗannan waliyan da soyayyar da ake wa su Abubakar waɗanne aka fi so tunda ga su Abubakar ana zagi an yi shiru 100% su Abubakar waliye ne Qur'ani da hadisi sun tabbatar da haka amma duk wanda zaka ce waliyi ne ko kai kowa na ku ne kuke son shi ya zama waliyi ba mun gane wannan da kyau ko to in ba ga tsoro ba ku kurin ka zagin shehunan su ku ji mana ka gani ko to amma sai a buɗe baki sai a kunduma sayyidina Abubakar zagi sai a zagi Umar sai su yi shiru sai ka zo ka ce gashi littafi kaza shafi na kaza juz'i na kaza gashi wane kaza 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 shine aqidar shi sai ka ce kun ji abin da ya faɗi littafi kaza kuma ya hukunta cewa mai wannan aqida fasiki ne ko fajiri ne ko azzalimi ne ko kafiri ne ko munafiki sai ka ce gashi wanda yace ba haka ba ya zo ya karanta sai ai laqas kai ce wani haddasa fitina akwai masu haddasa fitina tunda aka yi Najeriya nan irin waɗannan yan dariƙa wallahi tallahi babu ku je ku karanta littafin da malam mai gari ya rubuta a Sheikh Inyas As-Sangali mana ku je ku karanta ku gani su waye suka haddasar da fitina a ƙasar nan in ba su ba kana nasu ummatan wahida wa ba'athallahu an-nabiyina mubashirina wa munzirina da can mutane farko tun zamanin Annabi Nuhu suna kafirci sai aka turo annaba suka zo suka yi musu wa'azi suka shiryar da su to mutane haka aka yi ta turo annaba suna shiryar da su sai kawai waɗannan dariƙu suka zo suka damalmala addinin musulunci zikirori dai ba a buƙatar zikiri daga wurin wani ko misalan zartin zikirin manzon Allah ya ishe mu mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to wannan shine abin da ainihin malam ya faɗi yace la siyama wa qad qala zalika fi mardi mautihi musamman ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana a cikin rashin lafiyar shi ta mutuwa خصوصا وقد استخلفه في الصلاه بالناس كما ما مسمى النبي يا وكلت ابو بكر يا متاني ليمنتي ا cikin sallah وغضب لما صلى بهم عمر لوكacin da umar ya wuce ya salla manzon Allah ya nuna kushin shi akan haka ashe sayyidina abu bakar manzon Allah ya yarda da shi wasmu abi bakrin sunan abi bakar din nan abi bakar da aka ce alkunya shi ce wannan alkunya shine a ce maka baban wani kan gane wannan to abu bakar ana ce mai abu bakar ne saboda an ce kuruciyar shi tana da kyau samartakar shi tana da kyau to shi yasa sai aka mai ainihin alkunya da abu bakarin ba wai kamar yadda wasu ke cewa ba wai saboda ya dau budurwa ya ba annabi sadaka karamakallahu yana son sadaka shine sai wayo ya fita ya shiga a ba anan zaka samu shiga ba mun gane wannan ko abu bakarin ana ce mai saboda yana da samartaka ta gari sunan shi abdullahi ibn usman abdullahi dan usman sunan baban abubakar kenan usman alkunya baban shi kuma abu quhafa abu quhafa usman ibn amir ibn amr ibn ka'ab ibn sa'd ibn tamim ibn murra as-siddiq al-akbar as-siddiq al-akbar babban siddiq mun gane wannan ko shi siddiq shi siddika mun gane wannan ko خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني خليفه منزان الله صلى الله عليه وسلم وافضل الصحابه كما شي في دكان صحابه فللا باجماع من يعتد به من اهل السنه دي اهل السنه daga cikin اهل السنه wadanda ake yadda da ijma'in su sun hadu akan cewa Abu Bakar ne khalifa kuma Abu Bakar ne yafi kowa falala cikin wannan al'umma mata fi jumadal fi jumadal ula ya mutu a cikin watan jumadal ula sanata 13 a shekara ta 13 walahu 63 sana yana da shekaru 63 kamar yadda abokin nashi yake sallallahu alaihi wasallama dama annabi ya girma abubakar da shekara 2 bayan annabi ya mutu abubakar ya dana shugabanci na shekara 2 shine sai ainihin Allah ya mai rasuwa yana da shekara 3 kamar yadda ainihin abokin nashi yake salawatullahi wa salamuhu alaihi 63 ko qawluhu ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna alqubur masajid da annabi yace ku saurara ku ji wadanda suka zo kafin ku suna mai da kaburbuka su zama masallatai ila akhiril hadith har zuwa karshen hadisin qala al-khalkhali al-imam al-khalkhali yace kaga malamai ku saboda ba wasu ba laraba bane amma sun yi karatu har shikenan sai kaji sunan ya shige cikin larabci shi yasa sai kaji wani sunan shi yana da ainihin wuyar fadi wa inkarun nabi sallallahu alaihi wasallam sani'ahum hadha musun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga wannan abu da ainihin kafirai suke yi yukhriju aw yakhruju min wajhayn yana fitowa ta fuskoki biyu ahaduhuma na daya annahum yasjuduna liqubur al-anbiya'i ta'ziman lahum suna sujuda dan girmama kabarin annabawa abu na farko kenan shi tanan zaka gane abin da yasa annabi ya hana suna sujuda ga kaburbukan annabawa wasani annahum nabi kuma shine cewa su wadannan ainihin yahudawa da kristoci yujawizuna salata fi madafin al-anbiya'i wasujud fi maqabirihim suna halattar da yin sallah a wurin da aka rufe annabawa da kuma ainihin sujuda a makabartun annabawa din والتوجه اليها حاله الصلاه نظرا منهم بذلك الى عباده الله sannan kuma suna fuskanta kaburbukan annabawa lokacin sallah saboda wai suna ganin cewa wannan shine cika ibada ga Allah wal mubalagha fi ta'zim al anbiya kuma da kaiwa matuka wajen girmama annabawa wal awwal huwa ash-shirku al jalli na farko ita ce shirka karara shine ya zama ainihin aje ana sujuda ga kabarin annabawa dan girmama su duk wanda ya sujuda ga kabarin wani annabi yayi shirka don Allah kadai ake sujuda mun gane wannan da kyau ko jama'a ba a bautawa annabi ba a yi wa annabi sujuda ba a tsuguna annabi ba a durƙusa mishi duk waɗannan abubuwa ibada ne Allah kadai ake wa to yin wannan shirka ne الثاني نبي الخفي akwai kuma ainihin wato shirka wanda yake ainihin boyayya shine wanne shine da suke halattar da yin sallah a wuraren da ainihin yake da kaburbukan annabawa ko da yake sallar ga Allah suke wannan ma shirka ce amma a sakaye take falizalika istahaqqul la'ana saboda haka suka cancanci tsinuwar da manzon Allah ya yi musu qultu ni a sheikh suleiman shi mai littafin tafsir kenan yace sai nace alhadithu a ammu min zalika, ai wannan hadisi ma ya tattaro abubuwa fiye da haka. Fa yashmiluhu, zai tattaro waɗannan abubuwa. Wa yashmilu bina'il masajid wal kibabi alaiha, kuma zai tattaro hadda gina masallatai da kuma kubba akan ainihin kaburbuka din, duk baki ɗaya shi ma wannan shari'ar musulunci ta haramta. Qauluhu faqadnaha anhu fi akhir hayatihi, da aka ce din nan annabi kaga ya hana wannan abu a ƙarshen rayuwar shi, ai kama fi hadisi Jundab, kama yadda yazo ainihin wato a cikin hadisin Jundab, ma'ana wannan yana dauko maganganun da ainihin ya dauko ne ko daga Ibn al-Qayyim ko daga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, shine yace kama yadda yazo a cikin hadisin Jundab annabi ya hana wannan abu yana saura kwana biyar zai mutu. Qauluhu thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu, ai kama fi hadisi Aisha cewa annabi yayi la'ana ga wanda ya aikata haka, ma'ana yazo a cikin siyakin hadisi. To wannan hadisi ne, shine hadisin Aisha. Qauluhu wa salatu indaha min zalika, sannan kuma da yace ainihin yin sallah a wurin kabari shi ma yana daga cikin abubuwan da aka hana. Fa illam yubna masjidan, koda ba a gina masallaci ba, ya'ani anna salata indal quburi, ma'ana yin sallah ana ainihin wato fuskantar indal quburi, a wurin kabari, yin sallah a wurin kabari, to shari'ar musulunci ta hana wannan. Wa ilaiha, kuma yin sallah kana kallon kabari, indal qabri shine ka tasa kabari, ka sa kabari kusa da kai kana sallah, an hana wannan. Ilaiha kuma ka tasa kabari a gaban ka kana yin sallah, duk an hana waɗannan abubuwa baki ɗayan su. Sai yake cewa min ittikhadhiha masajid al-mal'un min fi'li man fa'alahu, yace yin sallah zuwa ga ainihin wato mutun yana fuskantar kaburbuka, wannan na daga cikin mayar da masallatai kaburbuka din su zama masallatai. Al-mal'un man fa'alahu, wanda ya aikata haka shari'ar musulunci ta la'ance shi, ta tsine mai. Wa illam yabni masjidan, ko da ba masallaci ya gina a wurin ba, fatahrumu ssalatu fil maqbara, to sallah din da ya ta haramta ayi ta a wannan makabarta. Wa ilal qubur, kuma ta haramta ainihin a tasa kaburbuka a gaba a fuskance su ana sallah. Bal yace kai ba ma wai a ce bai halatta ba fa kawai, la tanqidu aslan, sallar ma baki ɗaya bata kudurtu ba, bata yi ba, in kai sallah a makabarta ba wai makaruhi kadai kai ba, a kwata kwata ma sallar bata kudurtu ba, bata yi ba samsam, sai ka je ka sake ta. Lima fi hadhihi alahadith sahiha, saboda abin da yazo a cikin waɗannan hadisai sahihai wa ghairiha, da waɗansu hadisai din. Min la'ani man ittakhadha masajid, nasla anta, wanda ya maida kaburbuka suka zama masallatai din. To anan shine ainihin zamu zo kuma insha Allah mako na sama ranar Juma'a za a zo a karanta inda ainihin aka samu hujjoji a cikin sahihi Muslim, inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da cewa ainihin kada a ainihin yi sallah akan kaburbuka, kada kuma ainihin a zauna akan su, kar kuma a tasa su a gaba ana yin sallah din insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله. dan jama'a basmanta ba dama muna ta bayanai don gane da ainihin matsaloli na akida, kuma babu ma dai abinda ba a tabowa, yahudancin ne da kristancin da dariqun tijaniya da duk dariqu ne da shi'a da sauran su, kamar yadda aka ji yanzu ma gashi. To shine aka samu wata budaddiyar wasiƙa daga wani malami a nan Muciya, wanda bai so da a bayyana sunan nashi ba. To ainihin wannan wasiƙa ce yanzu muke so zamu karanta wa jama'a, kuma shi ma wannan malami sai mu kira gare shi daga ƙarshe, saboda ya nuna alhamdulillahi rabbil alamin duk inda ake kaiwa ya kai a dariƙa, amma Allah ya taimake shi ya batta. To sai mu ce alhamdulillahi rabbil alamin, muna taya shi munna. Wannan wasiƙa tashi ya rubuta ta a ranar 14 ga watan Novemba 1995, wato in an lissafa za a ga yau kwanan ta biyar da rubutawa kenan. To yace zuwa ga Muhammad Awwal, yace gaisuwa mai yawa da fatan kana nan lafiya da kai da sauran al'ummar musulmi, Allah ya sa haka amin. Dalilin rubuta maka wannan wasiƙar tawa zuwa gare ka, za ka yi mamaki game da wannan wasiƙar, amma ba abin mamaki bane. Ni yau shekara ta 47 da haihuwa, kuma nayi kusan shekara 22 ina yin hidima ga dariƙa, ma'ana kusan rabin rayuwar shi kenan da ya kwashe a cikin dariƙa din. Yace ina koyarwa, ina wa'azi, ina kuma ziyarar dukkan wani da aka ce muqaddami ne a dukkan ainihin wato sashin kasar mu, kai har ma kasashen makwabta, kasashen makwabtan mu. Kuma duk wanda yace zai yi wa dariƙa to nan silili, to ni sai na ga inda ƙarfi na ya kare, wato don kare ta da ilimina da nake da shi. Kuma ina tabbatar maka a 1979 yawan alisa ba za ka kamar shekara 26 kenan ko mun 16 kamar shekara 16 yace mun je taro a Kano na 'yan dariƙa dukkan kasar nan, aka ce duk wanda bai yarda da abin da ke cikin littattafan su ba to ya zama kafiri, kuma jininsa ya halatta, kuma duk wanda ya ji ana aibata waɗannan littattafan ya yi shuru shi ma ya zama kafiri, gara ya fita shi ma kashe shi za a yi, ya fi masa ainihin wato abin nan gyara kenan. To shi ne bayan ya ci gaba da maganganun shi ya ce kuma malam akwai sauran littattafan, akwai sauran littattafai ma da suka fi waɗanda kake karantawa na ɗariƙa muni, kamar su ma rabbuka wani babban littafi ne na ɗariƙa, don Allah ka same shi ka ga tsagwaran abin mamaki. Na biyu kuma kitabul hakam, akwai su da yawa, to waɗannan ai alhamdulillahi rabbil alami da ai ana nan zuwa wata ran zaka ji an zo kansu, ai ai duk muna da su insha Allah rabbil alamina, kowanne in aka tabo kan shi ne shine sai ka ji an tafarfasa akan shi. Shine yace ainihin wato ko ma su ƴan ɗariƙa sai sun ainihin tabbatar da wato sai sun tabbatar da kai cewa ka ba da kai 100%, sannan ake karanta maka shi, in ba haka ba ganin su ma ba za ka yi ba, sai an tabbata kai zurfi. Daga ƙarshe yace malam ni dai wato na fahimci gaskiya, kuma wallahi dukkan abin da kake faɗi akan ɗariƙa babu sharri, gaskiya ne, kuma Allah ya taimake ka da dukkan sauran al'ummar musulmi masu so su tabbatar da addinin musulmi, addinin Allah da sunnar manzonsa sallallahu alaihi wa sallama a bayan ƙasa. Amin summa amin. Kuma duk wani mai bin ɗariƙar Tijjaniya da Ƙadiriyya da Ahmadiyya da Shi'a, don Allah ya zo ya ji abin da ake faɗa, kuma inda ake kuma yace inda aka ce a duba a cikin littattafansu, in ba su gani ba to su zo malam ya nuna musu. Ma'ana wannan yana kira ne gare ku ko ƴan ɗariƙa kun ji, kamar yadda muke faɗi to me yawa tunda shi kwanan nan ya bakku me ba za ku fi jin maganar shi, in ba ku gani ba to sai ku zo, to dai su kuma dai ba su taɓa zuwa ba dai. Kuma dai yace in kuma sun gani to don Allah su zo su faɗi gaskiya, in alheri ne mutane su sani, in sharri ne mutane su guje masa. Wallahi babu abinda babu, ma'ana babu wani wanda yake da uzuri a wurin Allah, an gane ko, illa mu fito fili mu gaya wa mutane gaskiya. ma'ana malamai ba su da wani uzuri sai su fito fili su ga mutane gaskiya. Yace ina yin kira ga ƴan uwana malaman zaure, ku fito ku fito ku fito, haka ya kawo shi, ku gaya wa mutane gaskiya, in kuna son Allah ya ji kanku ranar gobe kiyama, kuma ina roƙon Allah ya shiryar da mu baki daya, ni dai kam ni da dariƙa wallahi har abada. Saboda haka al'ummar muciya wallahi rahama ce Allah ya kawo mana da fifi ta wannan yaro da ilimi yake gaya mana gaskiya. Daga ƙarshe ina son malam ya isar da wannan saƙon nawa ga ƴan uwa musulmi. Allah ya saka maka da alherinsa, amin. Ka huta lafiya. Ni ne ɗan uwanka musulmi ahlus sunna muciya ɗan auta zaria. Ga wannan takarda shafi biyu ba kwata na fulskap, ciki da bai yayo, sai kaɗan ne ya rage. To kun ji abin da yayo kenan, saboda haka kuma sai ku batta, tunda kun ji malaman zaure ma sun bari. Ko malaman zaure ai su ne manyan malamai a ƙasar, to su ma sun bari. Shi yasa kai ma ka bari kawai ka je ka kama noma da kira, ya fi maka sauki. Allah ya shiryar da mu. To wannan shi ne, dan ya ce a isar da wannan sako ne, in ba dan haka ba, ko wasu wasiƙu ɗin shi kenan kawai, sai dai aka ji a abin nan. To an isar muku da sako ɗin ko kuma kun ji? To sai mu ce Allah ya tabbatar da mu da shi baki ɗaya akan gaskiya. To nasihar da muka ce shi ma za mu yi mishi, shi ma ya fito ya ci gaba da da'awa a sarari. Ma'ana addinin musulunci yana neman gudunmawar malamai daga dukkan nahiyoyi su zo su kawo addinin musulunci gudunmawa, a bayyana mutane shari'ar musulunci. Kamar kai da kace shekarunka 47, to da za ka fito a ce kai ke faɗin waɗannan abubuwa, mutane za su fi gamsuwa da su fiye da mu. Muka faɗi sai a ce ƴan yara, an san mu, sanda muke hawan ƴakwama, sanda muke sa gajeren wando, sanda muke gudun tsere. To duk wannan baki ɗaya tare da cewa ba hujja bane, amma dan ya zama qul falillahil hujjatul baligha, irin ku manyan dattawa da tintini aka san ku, ku ne manyan malamai, sai ku fito kuna tsage gaskiya, kuna faɗatta, to sai a ce ashe abun ba na yara bane kawai. To amma in irin ku kuma kuka saka ido tare da cewa kun goyi baya, kun yi imani, to al'amarin mutane suna samun shubha wajen kafirce mishi. Shi yasa abinda a musulunci yake bukata shine dukkan malamai da suke tabbatar da cewa abubuwan da ake faɗi alqur'ani da hadisi gaskiya ne, abubuwan da ake karantowa cikin littafin ƴan dariƙa cewa ga abinda suka faɗi din nan cewa ba daidai bane, to haka ne, sai kuma su fito sai su taya addinin musulunci aiki. Ba wai ni za a taya aiki ba, a aikin mu ne baki daya, yadda yake farilla a kaina da Allah ya sa zan iya, kai ma haka yake farilla a kanka, wane da wance da wance da duk wanda ya cancanta shi ma farilla ne a kan shi. Dan haka sai mu kula da waɗannan abubuwa. Malamai wajibi ku tashi ku faɗi gaskiya. Rashin faɗar waɗannan, don ni tunda na taso a muciya ban san sanda aka samu wani malami da ya fito yake faɗin haka ba. To shi yasa sai aka rena kurar mai faɗi. Na farko a muciyan nan aka haife shi, a muciyan nan ya girma, a muciyan nan yayi wayau, to yaushe ma yayi karatun, yaushe aka haife shi, mu muka jawo ragon sunan shi, mu muka sai kaza kaza, mu ai to shikenan duk waɗannan sai shubuhohi suka yi yawa. To yanzu da aka zo ana faɗi shine matsalolin sai suka yi yawa, amma a ce tintini ana bayyanawa, yanzu ƴan bayan mu dan sun zo sun faɗi sai a ce ai dama an faɗa tintini wannan, musamman kuma gashi kasa da yana ɗauka, sai a ce ai dama tintini ana faɗi a muciya, ga kwanan wata ma kana ji, yau shekara 50, yau shekara 100, in Allah ya tsawaita duniya zuwa wannan lokacin, ai waɗanda suka faɗi ma suna can ƙasa yanzu sun mutu, amma duk gashi nan ai mu dama ana faɗi a anguwanmu. To shi yasa sai ku taso wannan aikin, sai mu ci gaba baki ɗaya, wallahi tallahi ba wai aiki na bane, aiki ne na duk wanda zai iya. Saboda haka abinda mu muke so shine kowace anguwa a samu, kowane lungu, kowane kurdi ana karantar da mutane alqur'ani da sunna. Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yace huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, Allah shi ya aiko da manzo a cikin wasu mutane da ba su iya rubutu da karatu ba, yatlu alaihim ayatihi, yana karanta musu ayoyin Allah, wayu zakihim, yana tsarkake su, wayu allimuhumul kitaba wal hikma, yana koya musu alqur'ani da sunna yana tsarkake su. To waɗannan abubuwan baki ɗaya sai a tashi ana koya mutane ana tsarkake su. To zamu kubuta daga damfara masu damfara, zamu kubuta daga lalacewar aqida, daga shirka da kafirci duk baki ɗaya. Abinda muke roƙon Allah, Allah ya kubutar da mu duniyar mu da lahira. Ilimin da Allah ya bamu, Allah ya sa ya amfanar da mu duniyar mu da lahira. Waɗanda ba su gane addini ba, muna roƙon Allah ya ganar da su. Waɗanda su gane, Allah ya ƙara